أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 20 da watan juma'a al-akhira shekara 1447 hijriya wanda ya dace da 12 da watan 12 shekara ta 2025 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mu mai tarin albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 200 daidai zamu ta muna cikin kitabul janaiz zamu tashi akan babi na gomiya 9 dogon hadisin da rana ya zo zamu karanta shi sai muka ga lokacin da ya isa babi na gomiya 9 akwai cikin nusakin da ba bashi suna ba kawai babi ne muhammad wanda bai da suna daga ciki akwai nusaba yana ga naku haka bai da suna cikin galibin nusa sa ibnu hajar al-hafiz yake cewa kaza sabata li jami'in haka ya tabbata ga dukkan malaman da suka kwafi sahihul bukhari illa li abi zar sai ruwaya abu zar al-harawi shine huwa kalfasul min al-qabl allazi qablahu kamar rarrabewa ce tsakanin shi da wanda ke gabanin shi muta'allaqa bi zahir hadisi min qawli samarata wa shaykh fi asl shajarati ibrahim yace abin da yasa bukhari ya kawo shi saboda a ciki akwai ambata cewa malamin da ke cikin tsohon da ke cikin asalin itaciya shine annabi ibrahim wasibyanu hauluhu auladun nas yaran da ke kewaye da shi iya ne na mutane wa karka kaddama tambihi ya gabata an fadakar annahu arada fi ta'bir bi ziyada qalu wa auladul mushrikina qala wa auladul mushrikina shine dalilin da yasa baban wannan bukhari ya ka dogon hadisin nan da dan bayyana wannan alaka tsakanin shi da abun ga tsakanin shi da wanda ke gabanin shi Al-Imam hadisi na 1386 Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Jarir ibn Hazim haddathana Abu Raja' an Samurah ibn Jundub yace kana Nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza salla salatan idan ya sallaci wata salla aqbala alaina bi waji mana daga cikin salloli guda biyar dan su ake jami'in su sai ya fuskanto mu da huskashi fa qala sai yace marra aminkum min lailata ru'ya cikin kuwa ya ga mafarki a yau tambaya ce yake kala sai ce fa in ra'a ahadun qasaha idan wanin su ya ga mafarki sai ba su kissarta nan mafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam mafarkin da yake bukata fassara dan su sun san me yake ni wani yayi mafarkin yana cin shinkawa yayi mafarkin saduwa da iyalin shi yayi mafarkin kaza duka ba wannan ba annabi yake ni sun san irin mafarkin da yake bukata mafarkin da yake bukata fassara kunna sai muka ce la ya rasulullah ba mu gani ba kala sai ce lakin ni ra'aytu laylata rajulaini tunda ku ba ku gani ba ni nayi barin ga yamu yau na gani a cikin mahalki na ga mutane mazaje guda biyu atayani suka zo mini fa akhaza bi yadi suka kama hannuna su duka biyun fa akharajani ila al-adl muqaddasa suka fita da ni zuwa ga kasa mai tsarki fa iza rajulun zarisun sai ga wani mutum a zamane wa rajulun qa'imun bi yadihi kalluhu min hadid ɗaya daga cikin su yana zamne da ciki akwai sinka ta nama ta ƙarfi wanda ake tsira nama ake sa tsiran nama a jikinta amma ta ƙarfi qala ba'du ashabi an Musa wasu daga cikin sahabban shi daga Musa suka ce annahu yudkhilu zalikal kallu fi shirki yana sanya wannan katuwa sinka a cikin kashin wannan kashin gemun shi shine a shirki hatta yablugu kafahu har sai ya kai keyashi summa yaf'al bi shirkihi al-akhar misal zalik sai a aikata mishi a komo kuma a soka wannan ƙarhan na tsinkan nama a sa mishi shi kuma a gehen shi daga kin nan gurin shi ma sai ya huto daga can keya yace wa yata imu shirkuhu haza sai wannan kashin geman nashi ya gamu da wancan nanan da nana yace fa ya'udu fa yasna'u mislahu sai komo kuma ya ƙara mishi irin wannan wani naga ana mishi haka qultu sai nace ma haza wane ne menene wannan qala hay mazajan nan bi suka ce min in talik mutahidi kaw fan talakna muka tayata ataina ala rajulin sai da muka zo wajen wani mutum mutajin ala kafahu yana kishingide akan kiyaye shi yayi kishingide wa rajulun qa'imu ala ra'sihi wani mutum a tsaye a karan akan shi bi fihirin da katan dutsi aw sakharatin ko katan hadamin dutsi fa yashdahu bihi ra'sahu sai kwankwatsa kan shi fa iza darabahu idan ya buge shi tadahada al hajar sai dutsin nan ya kwankwatsa wannan katan dutsin tadahada mai ana tadaharaja yace fan talaka ilayhi li ya'khuzahu sai ya tahi da shi dan ya kama shi fala yarju ila haza ba zai komo zuwa ga wannan ba har ta imra'asu har sai kan shi ya gamu ma'ana in kan ya kwankwatsa dutsin ya kwankwatsa kuma sai ya koma kafin ya komo kan ya ƙara daidaituwa yadda yake yace wa ada ra'suhu kama huwa kan shi ya koma kamar yadda yake yace fa ada ilayhi fa darabahu sai ya komo kuma ya buge shi kulta sai nace man haza wane ne wannan kala suka ce mun wannan mazaje in talik mutahi fan talakna ila saqabin muka tahi zuwa ga wani katar rami a saqab idan ce koha saqabul uzun da yace ake cewa tsaga wannan kofa kunni misal tanuri kamar tanda wanda ake toye waina a alahu dayyik sama da shi a kuntace yake bayyana fadi wa asfaluhu wasi kuma kasa yana da fadi yace tawakkalu ta ta huna ran wuta tana kunnuwa kalkashin shi fa iza fatarat idan ta dan yi fatara ta dan dauke irtafa'u sai su dage hatta kada an ya kharuju har sai sun kusa huta fa iza qamadat idan wutan nan tabbace raja'u fiha sai su koma cikin ta cikin wannan wutan fiha rijalun wa nisa'un urat cikin ta akwai maza da mata tsiraici tsarara fa qultu sai nace man haza wane ne wannan qalu sai tsara sai suka ce mana in tsarik tahi mutahi bana fan talakna muka tai hatta atena ala nahar min dami he da muka zo ta katuwa korama ta jini fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahari da wani mutum a tsaye a tsakiyar wannan korama yazid wa wahab ibn jarir an ibn abi hazim suka ce wa ala shaddin nahari su arwaya su ta suka wa ala shaddin nahari a gabar tekun dabarar teku rajulun akwai wani mutum bayane da hijara da duwatsu a hannun shi fa aqbala ar-rajul allazi fi an-nahar sai wannan mutum na cikin korama jini sai ya fuskanto fa iza arada an yakhruja idan ya so ya huto ramar rajul bi hajrin fi fihi sai geho wannan katan dutsin a bakin shi faraddahu hay sukana he ya maida shi inda yake kenan shi wannan da yake cikin korama ta jini ya je hutawa wannan da ke tsaye a bakin gabar tekun da katan dutse he buga mishi a baki he ya koma da ya fita ba kenan har abada yana maida shi cikin koraman nan ta jini yace faraddahu faja'ala kullama ja'a li yakhruja sai ya fara ya hadi duk lokacin da zai zo ya huta daga koraman nan ta jini yace rama fi fihi sai ya giwa cikin bakin shi bi hajirin da dutse fa yarji'u kama kana sai ya koma kamar yadda yake fa qultu sai nace ma haza menene wannan qala sai suka ce in dalikum tahi fan dalikna sai muka tai hatta ataina ila raudatin hadara duka wannan cikin mahalkin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake ba su labarin abin da ya gani a mahalki mahalkin annaba ku gaskiya ne yace muka tai sai da muka je zuwa ga wata korama tsanwa shar fiha shajaratun azima cikin ta akwai itaciya mai girma wa fi asliha shaykhun wasbiyan a cikin asalin itaciyar ma'ana karkashin gindin iccen gindin itace shine asali a jikin ta akwai wani tsoho da kuma yara wa iza rajulun qaribun min ash-shajara bayna yadayhi narun yunkiruha sai ga wani mutum kusa da itaciyar da wuta a gaban shi yana hura ta fasaida bi fi shajara suka hauda ni saman itaciyar nan wa adkhalani daran suka shigar da ni cikin wani gida lam arqadu ahsana min abu taba ganin gida mafi kyau kamar wannan ba fi ha rijalun a ciki akwai mazaje su yukhul sahi wa shababun da samari matasa wa nisa'un wasbiyan da maza da mata da maza mata da yara nake su yace summa akhrajani min hasannin suka huddo ni daga cikin gidan nan fasaida biya shajara suka hau itaciyar dai da ni fa adkhalani daran suka shigo da ni gani gida hi ahsan wa afdal ita ta hike kuma shi yahi farala gami da wancan gidan nan harko fi ha shuhu wa shabab shi ma cikin shi akwai ya sahi da matasa qultu sai nace dawaftu maliyal layla cikin daren wannan kun yi dawafi da ni kun yi take wayo da ni mun yi ta tahiyya sahi fa akhbirani amma ra'aytu kubana labarin abubuwan da muka gani menene ne kala na am suka ce eh haka ne zamu baka labarin suka ce amma allazi ra'aytu shukku shirquhu amma wanda ka gani yushaqqu shirquhu ana tsaga kudu kukin shi ana tsaga tsagehan wannan kinshi ashirqu kashi wannan wanda ya taho nan daga gemu yayi ne shine shirqu nan kuma shine ace shirqaini guda bi kenan to in aka wanda ka gani ana tsaga shi fa kazzabun shine makaryaci yuhaddisu bil kazba wanda zai watsa ƙarya yayi zance da ƙarya fatuhuma la'anhu sai a dauki wannan ƙarya hatta ta bulgu da afaka har sai ta kai ga sasannin duniya ƙaryar shi wanda babbar ƙarya ce ta kewaya duniya ai ta yawo da ita kamar ƙaryar ƴan siyasa wanda sun fada ita duniya kowa ya ji cewa zan mi kaza duk ƙasa kowa ya dauka ita ce babbar ƙarya irin wannan yace fa yusna'u bihi ila yawmil qiyamah haka za ai tayi da shi har zuwa tashin kiyama ma'ana azaba shi ce tabarzaqo cikin kabari azaba kabarin shi ce kenan kafin akai zuwa ga lahira ayi sakamako haka ce wallazi ra'aytahu yushdaqu ra'suhu wanda ka gani ana kwankwatsa kanshi farajulun allamahu Allahu alquran shine mutunan da Allah ya karantar da shi qur'ani fanama anhu bil layli da dare yayi tabarci walam ya'mal fi bin nahar da rana bai yi aiki da shi ba wannan kalubale ne ga duk wani maharbaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da zai bayanin wutiri ma me yace ta autiru ya ahal alquran ba wai kau ka har da ce qur'anin kai kwance ba a da wani aiki gaggabe bai ka azama kanka ya sha bambam da na al'umma wanda kai aka azama in jahilai ne su ba azamu su wannan amma saboda nafila ce kaga dare raka'a tashin dare me yasa annabi ma alaihi salatu wassalam shi wajibi ne kiyamul layl akan shi to wanda suka biyo bayan shi mahar da ta su ma sai zamana wajibi ne saboda wajibi ba irin na malaman fiqh haƙi ne akan su kiyamul layl sama da sauran jama'a yace wannan shine za a yi ta mushi wannan azaba walam ya'mal fihi bin nahar da rana kuma bai yi aiki da shi ba da dare gashi yayi barci ba kiyamul layl ba ibada kuma da rana gashi aikin shi yake harkokin shi yake ba ruwan shi da aiki da qur'ani yuf'alu bihi ila yawmil qiyamah za a yi ta aiki aikata mushi haka shi ma har zuwa kiyama to kaga wannan ba karamin kalubale bane yace wallazi ra'atuhu fi thaqabi wanda ka gani a cikin wannan rami qatu fahmu zinatu shine mazinata maza da matan su ita ce azaba su yace wallazi ra'aytahu fi an-nahar wanda ka gani a cikin korama ta jini akilur riba maciyar riba ne ya je huta daga korama jinin nan a buge bakin ya koma cikin tsakiyar wannan korama ta jini ma'aikatan banki da masu aikin riba duka wannan ba karamin kalubale bane ana ganin wanda ya kasance yayi karatu yayi kwantabilite ya samu aikin banki a alhamdulillah ya samu aiki yayi aribe ce ta huta aribe ce ta fada huta ba ta huta ba wanda duniya ce kawai zai kasance ta ka same ta kuma a ƙarshe ga abin da zai kasance a lahira ban kalubalen Allah madaukin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada gaba daya abin da ya shahi sha'anin riba har wanda sai kasance la'ana Allahu akilu riba wa katibuhu wa kaza har mai rubutun har mai gadi har wanda kawai za a rubuta ta aka ce Allah ba mu bika nan mu rubuta ya bai da bikin shi aka yi hashi ciki sha'anin riba mai tsanani ne har wannan mai tsayan koha na banki har shi za a sa a ciki har shi tsinuwar ta haushi kaga ba karaman magana ba ce yadda aka ce yaki ne da Allah huto ne da Allah Allah madaukin sarki da shi yake yi ƙarara a hadisi aka nuna daga ya fito da kabarin shi babban magana da za a tunkari mai riba da ita kowa yana neman abin nan yana neman tsira mala'iku ce har sai kai wannan ba da mu kake ba da Allah kake abokin yakin Allah ne kaje ku buga ba mu ba kai mu ba harkan mu bace kaje kai da Allah to kaga wanda ake neman rahaman shi a gobe kiyama shine Allah kuma a ce kai a ran nan shine abokin yakin ka a fagen kiyama Allah kare mu yace wallazi wa shaykhu fi asli shajara yace wanda ka gani tsohon nan a cikin asalin itaciya a gindin itaciya Ibrahim alayhi salam annabi Ibrahim ne mai amincin Allah wasu biyanu hawluhu yaran da ka gani a gehen shi fa auladun nas yan mutane ne yau ka ga nan ce akai fa auladun nas ba ce fa auladul muslimina ba diyan mutane ne wanda har kafuri kaga zai shiga ciki ine yasa aka samu sabani kan diyan kafuri yace wallazi shi yasa ake cewa mai shimawi da mai risala Allahumma ja'alhu fi kafalati sayyidina Ibrahim alayhi salam cikin addu'a yaro in ya rasu yace wallazi yaqiru nar wanda yake hura wutar wannan malik shine mala'ika malik khazinun nar mai gadin wuta wadarul ula gida na farko alati da kharta ha gidan da ka shiga daru ammatul mu'minina gida ne ga magarin mummunai ga baki daya wa amma hazihi dar amma wannan gida na biyu da ka gani yahi daraja fashadaru shuhada gidan shahidai ne babbar shahada wanda aka ce a fagen yaki ba mai ciwon ciki ba da mai kaza su wancan faralarsa da rajisa daban amma wannan babban mai shababbar shahada ake ne ta jihadi yace wa ana jibril kuma ni jibril ne wa haza mika'il wannan mika'il farfa'a ra'saka daga kanka farfa'at ra'si na daga kaina in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa iza fawqi misr sahab sai naga sama da ni ga kamar girgije kala sai suka ce zaka zaka manziluka wannan shine masaukinka gobe kiyama kulta sai nace da'ani adkhul manzili kubarni in shiga gidana mana kala sai suka ce innahu baqiya laka umrun sauran rayuwa ya maka saura lam tastakmilhu wanda baka cika ba baka ida saba falawista kamarta da ace ka cika rayuwarka atai ta manzilaka da ka zo masaukinka saboda wannan karamin mutuwa ce barci ne kake ba babban mutuwa bace da sauran lunhashinka kenan sai ka koma ka kare sharda ka taho to kaga wannan dole zai kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allahumma fi rafiqil a'la lokacin rasuwa kenan saboda ya san me zai tarda ya ga makomashi kuma wannan suka ce to komai ina alaka shi da cewa wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum ni ma ban san me Allah zai yi da ni ba balle ku to kaga anan aya suka ce Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wacce aya tahin Allah ya sanar da shi ya za a yi da shi kin dan ba ta gaban kanshi zai fada ba sai in Allah ya sanar da shi daga baya kuma da Allah ya sanar da shi irin wannan hadisin kuma ya san matsayin shi ya san makomashi kiyama liya gafira laka Allahumma taqaddama min zambika wannan shine dogon hadisin wanda za a ce za a bi dai bayan dayan shi ai dogon sharhin shi zai dau watanni ana sharhin shi amma mu zan mu dauki kawai bakin mahallu shahid kin nana a gaba kuma in ya ƙara karrara sai a dauki bakin mahallu shahid shine irin sharhin su Imam al-Qasqalani da sauran masu takaita sharhi ba kamar Ibn Hajar ba wanda komun sai ya dauka ko ina yi bayanin shi dai bayan dai dalla dalla nan cikin hadisin yake cewa ammal wuladan allazina hawlu fa kum wudu mata ala al-fitra wa zakara fitta abiyaka ya ambata a cikin wannan nafsin hadisin da ya kawo shi a cikin fasarar mahalki akwai kitabu can gaban muna cikin masu rai da zan matar da anesa cikin ta'birur ru'ya za a tarda dogon sharhi inda yayi dogon hadisin wannan nafsin shi amma a can me yace cewa ammal wuladan allazina hawluhu amma yaran da ke gehen shi wa kullu mauludun mata ala al-fitra duk wani yaran da ya mutu akan fitra akan musulunci kaga nan an kan abin nan khasa zai race akan musulunci qala ba'dul muslimin wasu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa auladul mushrikin diyan mushrikai fa qala sai ce wa auladul mushrikin hamma diyan mushrikai kaga yace wa hazi hujja qadi a wannan hujja ce kirara cewa haddiyan mushrikai wanda basu balaga ba in sun mutu suna kalkashin rahaman Allah yan aljanna ne dan ga nan an tambaya kuma yace wa kaza riwayatul bukhari gashi kuma a sahihul bukhari yace wasu bayanu hawluhu auladun nas yace li anna hadha lafz yaktadi umumihi li jami'in nas kaga nan ma yace yana nuna cewa haddiyan kafirai dan cewa auladun nas mu'minuhum wa kafirun da mu'minan da kafiran yace wa kada aslafana hadha alqawlu huwa almukhtar kuma mun gabatar da cewa ibn almulakin cewa wannan magana ita ce zababbiyan magana cewa haddiyan mushrikai da basu balaga ba cikin aljanna za su me yasa dan saboda ba zai Allah ba zai kallafa musu ba musu balaga ba kuma a ce wuta za su arama Allah ta wuce wannan a ce da su da mahaukata da wannan da kurame duka a ce wuta za ku duka ba su yi komai ba ai ce ya Allah ba ai komai mu ba wannan manzo da mahaukata wanda sun kare rayuwar duniyar ba san inda tabba gaba ba a ce gaba daya wuta za a tattara su a sa to wannan Allah ya dauki sarki hikimar shi wannan in sharhama shi batta sufanti da haka nan وقال ابن بطال yake cewa innahu asahhu ma fil bab min tariqil asar wa sahihil i'tibar yace wannan ita ce magana mafi inganci a wannan baba dan ga ta bukhari a magana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abu yace sahihiyan magana da za a nura da ita a kalle ta amma duk wata sauran magana ba abin kallo bace dan saboda a ce diyan kafirai diyan mushrikan suma su wuta za a sa su wannan sai ya zauna ya ci karo da adalci da rahama Allah basu yi komai ba haka nan ahalul fatara yan jahiliya duk da su hukuncin su daban ba san ba sha'anin su daban ya sha bambam da diyan mushrikai da mahaukata da sauransu saboda yan jahiliya gashi kirara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wanda wasu daga cikin yan jahiliya yace yan wutan sai babe na gaba babe na 194 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu mauti yawmil isnani baban da yake bayanin mutuwa rana abin ranar litinin ibn hajar ya kawo magana az-zaini ibn al-munayyir yake cewa rahimahullahu ta'ala yace ta'ayyun waqatil mauti laysa li ahadin fihi ikhtiyar a ce mutun ya ayyana lokacin mutuwa wani ya mutu litinin ya wuta alhamis ya mutu juma'a ba wanda yake da zabi akan wannan ajalin ba a hannun kowa yake ba yace lakin fi tasabbu fi husulihi madkhalun sai dai abinda ake nihi anan kama an ce mutun ya mutu ran juma'a ga sakamakon shi in ya mutu ran kaza abu ne mai kyau ko ranar juma'a ko daren ta kaga ai ba wanda yake da damar a ce ya jawo ma kanshi sababin abu ya jawo ma kanshi mutuwa ran juma'a tunda ba kashe kanshi ba zai ran juma'a dan ya samu wannan farar kuma ya zama kafir in yi haka sai dai abinda ake nihi kufru ani kufru wannan ba mai fitar da musulunci ba sai dai anan gurin abinda ake nihi yace lakin fi tasabbu fi husulihi madkhalun sai dai mutun yayi sababin ya samu hakan kin akwai hanyar wannan kan ragaba ila Allah kamar mutun yayi takwadayin abin in ya ji Allah ya dauki ran shi ran juma'a ya ta addu'a li kasal tabarruki dan neman tabarruki faman lam yahsallahu ila lahu al-ijaba wanda ma Allah bai amshi addu'a tashi bayan mutun ran juma'a yace usiba ala itiqadi sai a bashi lada akan kudirin shi da yayi na cewa yana son haka nan kin wannan shine hikima hadi cikin hadisan dan wani sai ya tunani yace to me ma amfanin hadi wanda mun san muwa mu muke da sababin mu mutara juma'a ba ko daranta kenan ba amfanin hadi a sa wani ya tace zai ya tsace mamma shi ta mutu gobe ana juma'a dama ta kai juma'a ta kuma ba tara sababi cikin mutuwarta to he dai abinda ake so mutun yayi ta addu'a akan ya samu hakan in ko bata samu ba ladan abin bashi za a yi yace ka annal khabaru allazi warada fi fadl maut yawmul juma'a lam tasin da bukhari kamar abinda bukhari yake so ya nuna maka yake so ya nuna maka hadisin da yazo na faralan mutuwa ranar juma'a ko daren ta wajen bukhari bai inganta ba yace faktasar alama wa faka shartu mana bai cika sharadin shi ba sai ya takaita akan abinda ya cika sharadin shi me yasa saboda da a ce ya cika sharadin shi shi ya cancanta a kawo saboda shi karar aka bayyana cewa inda ya mutu cikin ta ko daren ta shahada ce ba sabanin wannan na litinin da zai kawo yayi nuni zuwa ga cewa magana akan faralar mutun ya mutu a wata rana na litinin kawai shi ya cika sharadin shi hadisin da yake nuni shine wanda Tirmidhi ya hudo shi hadisin Abdullah ibn Umar marfu'i ma'ana annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ce ma min muslimin ya mutu yawmul juma'a ba wani muslimin da zai mutu ran juma'a ko daren ta sai Allah ya kiyaye shi fitinar kabari cikin sanarin shi akwai rauni shi yasa Bukhari bai hudo shi ba haka nan Abu Ya'la ya hudo shi ta hanyar Anas da sanadi wanda ya hishi rauni kenan wannan shine yasa abin da yasa Bukhari bai abun da kinsho bai huddo ba na mutuwa ranar juma'a da shi ya kamata a huddo hadisi na 1387 al-imam yake cewa haddathana mu'allab ibn asad haddathana wahib an hisham an abihi an aisha radhiyallahu anha qalat take cewa dakhaltu ala abubakar siddiq abubakar ne siddiq na shigo wajen abubakar siddiq fa qala sai yace fi kam kafantum annabi sallallahu alaihi wasallam cikin qaqa cikin abu nawa kuka ma annabi sallallahu alaihi wasallam kafani qalat sai tace fi salasati aswabin bidin suhuliyya cikin tuhahi guda uku farare wanda suke na irabani sahal ko kuma ne abduga laysa fiha qamisun wala imama babu rawani a cikin su kuma babu wannan babu riga a ciki babu rawani anan gurin malaman sun yi fassara guda biyu ma'ana fi salasati aswabin suhuliyya guda uku tuha guda uku suhuliyya wanda babu lissahin ma'ana laysa fiha adul qamis wala al-imam babu lissahin riga ciki babu rawani kenan akwai rawanin sai dai lissahin shi ba cikin ukun wannan ba kenan wanda suka karanta wannan kamar malikiya sai su ce ana sa riga ana sa rawani ana yin riga ga wani cikin likafan wanda kuma suka ce korewa ce ga aba da bidin suhuliyya laysa fiha qamisun wala imama babu korewa ce babu riga babu rawani wa qala laha sai ta ce fi ayyubin tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu eh kwakar sai ta ce yawmal isnin ranar litinin qala sai ce fa ayyumin haza wata rana ce wannan qala ta ce yawmal isnin ranar litinin qala sai ce arju fi ma bayni wa bayna al-layl ina so tsakanin daga nan zuwa dare fa nazar ila saubin kana alayhi marrata fi sai ya duba zuwa ga wata tuhawa da ana jiye shi a cikin ta fihi rada'un min za'faran akwai wani alama ta turaren za'faran fa qala sai ce igsilu saubi ku wanke wannan tuhar ta haza wannan tuhar tawa wazidu alaihi saubaini ku qara tuha guda biyu fa kaffinuni fihima ku yi mini likafani a cikin su qultu sai nace inna haza khalaqun ai wannan tsohuwa ce ta tsuha qala sai ce innal hayya ahqqu bil jadid ra'ayi shi yi cancanta sabuwar tuha minal mayit gami da mamaci ma'ana mamaci ba ruwan shi da dai sabuwa inna ma huwa lil muhla kawai wannan na abun nan na mugunya ne likkafani na mugunya ne da sadid. Al-Imam an-Nawawi yake cewa rahimahullahu ta'ala al-muhla shine al-qayhu wa sadid, mugunya da sijinin nan dake tare da mugunya shi yake cewa as-sadid da sadu. To ma'anar shi ita likkafani da ake sa kawai kayan mugunya ne kenan, me za a sa ma sabuwa. Falam yuwaffa hatta amsa min laylati sulasa, tace yutawaffa ba amshiran shi ba sai dai kasance a dare na talata. Wadufina qabla an yusbi, sai aka binne shi kafin asuba tayi. Nan da yake cewa al-Imam a cikin hadisin da yake cewa arju fi ma baini wa bainal layla, cikin riwaya ta mustamali ta hanyar Sa'ad ibn Riqa Zuhri, daga hanyar Zuhri daga Aisha, ce awwalu bada imar da Abi Bakar annahu tasallu bi sayyidina, farkon rishin lahiya Abu Bakar ya kasance an abun gane shi, an wanke shi ranar, an mishi wanka ranar Litinin, li sabin khalona min jumada al-akhira, ga kwana bakwai da suka wuce na watan jumada al-akhira. Wa kana yawman baridan, dare ne wuni ne mai tsananin sanyi, fa humma 15 yawman, sai da aka mishi ruwan zahi so 15. Wa mata yawman ilayta sulasa, ya mutu a dare na 3 li samanin baki ne min jumada al-akhira, ga kwana 8 da saura na jumada al-akhira, sanad 13 shekara ta 13 hijriya. Yana nuni Ibn al-Munayyir anna hikima fi ta'khur wafatihi an yawm al-ithnayn ma annahu yuhibbu zalika, hikimar da ta sa aka mishi jinkiri gami da mutuwar shi ranar Litinin, duk da yana so ya mutu ran Litinin kin, yana kwadayin haka li kaunihi qama fil amri ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam, dan shi ya kasance ma'ana wai hikimar Allah da ta sa Abubakar bai mutu ba, duk da yana ta kwadayi yayin irin mutuwar annabi, mutuwar ran Litinin, dan ya san abinda Allah ya zaba ma annabi shine mafi farala. To duk da ya zabu wannan, yana ta addu'a yace hikimar da ta sa bai samu haka ba sai bayan wannan he talaka Allah ya jinkirta mishi, saboda shi ne halifa bayan annabi alaihi salatu wassalam. Fa na saba an takunu fatimu ta'akhira an lokacin da ziku bi da fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai ya dace munasab shine a ce ya rasuwan ma ta kasance bayan ranar rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da rana daya, kenan ya zama na bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda lamarin halifancin ya kasance. Wannan shine hikima wanda ya kasance bai abin nan ba, duka lalibai ne malumai suke, Allah shine mafi sanin kuma hakikanin hikima. Dan hikima ko ta'alili in ba a bayyana shi ba cikin aya ko hadisi, to abinda malamai za su yi istinbadi ne da ijtihadin su, cewa la Allah kaza ne da Allah kaza. Wa fi hadha alhadis, Ibn Hajar yace a cikin wannan hadisi fa'idodi, istihabu takafin fi siyabil bayd, mustahabbi ne mutum ya amshi likafani cikin tufahi wanda suke fara kwari. Wa tasilishul kafani, da kuma likafani ya zamana guda uku ne. Wa talabul muwafaqa fi ma waqa'a lil akabiri, kuma ana so ka rika fatan ka samu irin abin da manya suka samu, tabarrukan bizalika, dan ka samu albarkar wannan, kamar yadda Abubakar yake ta fatan ya mutu ran Litinin. Wa fihi jawazu takfini fi siyabil maghsula, a cike akwai halaccin yi ma mutul likafani cikin tuhar da an wanke ta ba sabuwa bace ma'ana. Wa isarul hayyil bijadi, kuma azaba ma rayayye sabuwar tuha madadin tsohuwa. Wa dafnu bil layl, kuma ana iya binne mutun da daddare. Yace wa fadl Abubakar wa sihhatu farasatihi, yace farala ta Abubakar da kuma ingancin nurashi da tabbatuwar shi a wajen mutuwa, duka wannan mun fahimta, kaga a wajen mutuwa ne duka ake wannan zancen da shi ras kamar ba shi bane zai mutu. Yace wa fihi akhazul mar'u ilma amman dunahu, cikin wannan mutun yana iya dokan ilimi ga wanda ke kasa da shi, ko yana kasa da kai in ya san wani abin da baka sani ba, ka sallama ka amsa, gashi nan cikin wannan hadisin. Qala Abu Umar, Abu Umar yake cewa fihi anna takwina fi sawbil jadid wa khalqu sawa, cikin wannan akwai cewa yin likafani cikin tsohuwar tufa da sabuwa duk daya ne, ba wata farala ga sabuwa. Sai aka mishi ta'aqubi, aka biyo bayan shi cewa tana yiwa Abubakar, ikhtarahu limana fi ya zaba haka saboda wata ma'ana. Wa ala taqdiri Allah yakunu kaza, fala dalila al musawati, babu dalilin da ya kasance a ce daidai suke da sabuwar da tsohuwa alƙashin wannan hadisin ne, sai dai ko wani gurin da ban yi malamu. Yace wa filmu wa fihi, a cikin wannan hadisin inji Ibn al-Mulakin, al-iktisadu fil kafan, ana so likafani ayi tsaka-tsakiya, ka ayi mai tsada sosai, kuma ka a dauko arhakatak wanda yayi kowanne kaskanci. Yace wa hazihi wasiyatu minhu, wannan wasiya ce tashi, ayu kafana fi sawbil labis, a sa shi a mishi likafani cikin tuhar da dama ana sa ta, wa huwa ja'izun fil kafan, ya halitta a cikin likafani. yace wala khilaf wannan kuma ya kasance yasa Imam al-Kisa'i ma al-Qari an samu suna al-Kisa'i saboda tafashi da ita yake ihrami kuma da ita yi wasiyya in ya mutu abun ne shi yace wala kana fil ihram minhu tasarbala wala khilaf fi jawaz takfini fi khalq siyab babu lahi ayi babu sabani ko dai cewa ya halitta ayi da kafani cikin tsohuwar tuha in dai lahiyar talo ba zai ta ciccire ba kuma zai ta suturce mutuna tana yiwa yayi wasiyya ne a mushi abun nan da kafani cikin ta da dama magabata suna wasiya a haramin su abinda suka yi haramin aikin hajji da su su kasa ajiye shi su ce a musu likafani da shi saboda shi can hori ne nan ma hori ne in suka yi wasiya kuma da kai abin nan neman kusancin albarkaka aikin hajjin da suka yi na yake cewa ƙara Abu Ubaida yake cewa alhayyu ahwaju ila aljadid min almayyiti rayayi yahi bukatar sabuwar tuha sama da matacce yace wannan sabanin wanda suke cewa inna hum yatazawuruna yan kabari suna ziyartar juna suna so a sa a kyautata musu tuhar su yace baka gani cewa su yace lil muhla ta mugunya ce ita wannan abinda ke sheda ga wannan qaulu Huzaifa fa da Huzaifa an to bi kafani ratbatain an zo da kafanin shi guda bi danyu yace la tugalu fil kafani kada ku yi tsada cikin likafani he mai tsada yace rayayye shi yafi bukatar tuha sabuwa gami da matacce inni la albasu illa yasiran hatta ubadalu minhuma khairan minhuma aw sharran minhuma ba za ku samu tuha ba sai ya kasance a kabari in ma a samu mafi alkhairin ta ko kuma a samu mafi sharrin ta ba mun ga dogon hadisi na karban rai mala'ikun za su zo da likafanin su da wannan kinsu yanan kaga wannan kawai dan tsumman ku ne na kurihe al'aura ki kurihe jikin shi ka akai abun ne abun gaba da yana bukatar ta ba وفي صحيح مسلم يا زوج كن صحيح مسلم ده حديث جابر مرفوع اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه اذا دينكو زي مسما دان uwan shi likafani to ya kyautata likafani shi me yake nufi da wannan wanda muslim ne kai hudu bukhari bai hudu shi ba ibn al-munzir yake cewa da hadisin jabir ne gabata ana yugali fil kafani iza kana musiran ana so in mawadaci ne a samu tsadadde mai kyau mai daraja wa in kana faqiran fala yugali fihi idan kuma tarakani ka ai tsada a ce an samu abin da yake karhin shi saboda ba shi bane abin nan ba shi bane makasudi likafan sai babe na gomiya 9 da 5 Imam al-Bukhari ke cewa babu mautul fujaa baban da ke bayani gami da mutuwar fujaa wanda ba zato ba tsammani kawai a tashi a ce wani ya mutu ابن رشيد رحمه الله تعالى كما مقصود المصنف والله اعلم ابند البخاري yake ni Allah ne masani al ishara ila annahu laysa bi makruh nuni cewa mutuwa fujaa ba abin kibaci li annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuzhir minhu karahiyatu lima akhlama akhbara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ya bashi labari cewa uwar shi tayi mutuwa fujaa annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna ko daya ba wani ki game da mutuwa fujaa kawai hukuncin da ya biyo bayan mushi magana da yace mu aihe shi tayi mutuwa fujaa yace wannan yana nuni ne zuwa ga wani hadisi da Abu Dawud ya rawaito yace mautul fujaa akhazatu asfin mutuwa fujaa damka ce ta husata an husata Allah wa fi isnadihi maqal cikin sanadin shi akwai magana ma'ana bai inganta ba fajara ala adati fi tarjuma sai Bukhari ya tafi akan al'ada shi wajen kulla tarjuma bima lam yuwafiq shartahu wanda bai cika sharadin shi ba wai a wancan hadisin ba wai shi ana nihin ba wannan wanda ya mutu wani salihin bawa ne ma zai mutu wa fujaa ba wai shi kin bai husata Allah a saban da ake a ban kasa ya husata Allah sai ya ta amsar bayin shi akan mutu wa fujaa imma malamai imma sauran su imma wani wanda bai da daraja ma ba wai shi wanda ya mutu ba shi ya husata Allah wai an husata Allah shi ya kisa yake kamun fujaa a ma'ana hadisin wa irhalu ma yubi ila zalika walau min tarfin khafif yayi nuni maka nunin wannan ko da ta hanyar nuni ce ba hutuwa yi ishara ba kaga hadisin na Abu Dawud da kai magana kanshi bai dace da sharadin Bukhari ba shi yasa bai kashi ba amma ya kulla babu dan ya maka ɗan karamar ishara ga abun Ibn al-Munayyir yake cewa Allahu arada bi hadhihi tarjuma annama ma tafji'atan falaysa birik waladuhu min a'malil birr ma amkanahu mimma yuqbalu bin niyaba abinda ake nihi anan abinda Bukhari yake so ya maka nuni duk wanda ya kasance yayi mutuwa fujaa ba shiri ba wata dogon rishin lahiya kawai an kwana da shi ko kuma aksidan ko kai tsaye a ga ya mutu to abinda ake nihi dan shi ya tashi ya kama mushi wajen cika mushi wasu gurarruka na ayyukan da suke amsan niyaba kamar yi mushi sallah kamar yi mushi aikin haji kamar yayin shi dan wasu malaman sun ta yi cewa kamar sai ibnu taymiya mutlaqan duk aikin da daya yi ba uba ana amsar shi sallar nafila yin azumi kuma ita ce magana mafi inganci dan annabi ya ce anta wa maluka li abika da kai da dukiya gaba daya na babanka ne kenan da kamar wani bangare ne na uban shi ko ma'aihiyar shi ko kakan shi ko kakar shi uwa mace duk wanda ya ma ibada sallah ko azumi yace da ni ya cewa ya Allah ladan azumin nan a ba ma'aihina Allah madaukin sarki zai bashi wannan ladan yace to in ma'aihinka ko ran uwanka ko shi ma'aihiya ta yi mutuwa fuja to kai tsaye ka mata wannan ayyukan dan saboda tana da ayyuka da take da niyyar yi na alkhairi ga taiba kamar yadda ya zo cikin wannan hadisin hadisi na 1388 al-Imam al-Bukhari ta ce haddathana Sa'id ibn Abi Maryam haddathana Muhammad ibn Ja'far akhbarani Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha radiyallahu anha anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutun ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi iftulitat yace ma ayyiya nafsuha ma ayyiya ta ranta ta yi mutuwa fuja'a shine iftulitat wa azunnaha law takallamat tasaddaqat ina zatan da ta samu damar yin magana wajen mutuwa da ta ce a mata sadaka fa hallaha ajrun shin zai ta samu lada ma'ana zai ta dau dukiyarta ta yi sarka ta ce kaza abawa ne kaza abawa ne daidai yadda shari'a tabbata tace yace fa hallaha ajrun shin tana da lada in ta sadaqatu ana idan na mata sarka bayan ta mutu qala na'am sai yace eh ma'ana zai yi mata zaka iya yi mata sarka kuma ladan ya abun nan in ta ya same ta nan gurin al-Imam al-Bukhari abin da yake nihi rahimahullahu ta'ala wannan mutunan shine Sa'ad ibn Ubada kamar yadda Abu Umar ya nakalto al-Imam al-Bukhari ya yi nuni a cikin abin da anna Sa'ad ibn Abi Ubada istafta Rasulullah fi dainin kana ala ummihi to ya fita hamma ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam da bashi da ake bin ma'aifiyar shi ta mutu kahin ta biya yace zai biya mata yace eh ka biya mata bashin ta kenan wannan shine Sa'ad ibn Ubada ne wanda yake zo da wannan magana wa fil musannaf ya zo a cikin musannaf ta hadisin mujarid daga sha'ab yace kana yuqalu ana cewa mautul fujua iktirabu sa'a mutuwa fujua alamu ne na alkiyama ta kusa wa an tamim daga tamim ibn abi salma kenan yana cikin alamun tashin alkiyama daga wasu daga cikin sahabbai suka ce akhazatu gadabin kamu ne na husata Allah yau mutuwa fujua ta hadisin ubayd ibn khalid ce hiya akhazatu asifin kamar da mun ganshi a can kanu yakrahuna akhazatun ka akhazatul asafi suna kin ta kamar yadda suke kin kamu na husata Allah mujahide ce hiya min ashirat sa'a tana daga cikin alamun tashin alkiyama ibn mas'ud ce hiya ra'aftun bil mu'min asafun ala al kafir ita tausayi ne ga mummuni kuma bakin ciki ne ga kafiri saboda shi bai tsaya ya abun nan ba ya musulunta yace lam ka sani anna fi mautul fujaa min khawfi hirman al wasiya a cikin mutuwa fujaa akwai yiwuwar mutun zai rasa wasiyya da yayi niyya cewa in zai mutu ko in ya ga alamun mutuwa zai yi wasiyya kaza mai mutuwa fujaa ya rasa wannan wa tarkul i'dadil ma'ad kuma bai yi shiri ba game da zuwa ga abun nan makoma wal iktirar bil ma'alil kaziba kuma ya rudu da gurace gurace na ƙarya kawai sai mutuwa ta zo mishi bag ta tambaba shiri yace wa tasawufi bit tauba kuma wanda yake cewa gobe zan tuba zan gyara zan yi kaza duk mai aikin sabo yana da wannan ba yana yi bane da cewa hayyata hilahira a haka na a shedan ya samu ki cewa gaba ka tuba gaba ka gyara to in mutuwa fujaa ta haranta maka mutun wannan an rawato daga hadisin Yazid al-Raqashi daga Anas yake cewa mun kasance muna tahiyya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fajaa rajulun faqala ya rasulullah sai wani mutun ya zo ce ya ma'aikin Allah mata fulan wana ya mutu faqala sai ce alaysa kana ma'ana anifan bada zudazin nan muna tare da shi ba qalu bala suka ce eh haka ne ya ma'aikin Allah yace subhanallahi ka annahu akhazahu ala gadabin kamar ka ce an amshe shi akan husa ta Allah yace al-mahrumu man hurima masiwatihi mai haramtacce shine wanda aka haramta ma wasiyyar shi ma'ana mautul fujaa tana haramta ma mutum wasiyyar shi wannan yana cikin sunan ibn majah babul hasa ala al-wasiyya ibn abi dunya ya ambace cikin littafin sha al-mautu daga abi uba yace tu shakul mana an tasbiqul wasa ya kusanta mutuwa ta rika rigayar wasiyya ai ta mutuwa fujaa ba shi daga cikin alamun tashin alkiyama nan da yace shin tana da daman in mata sadaka yace yana daidai da fadar annabi yace idan ma ta bin adam idan dan adam ya mutu in qata amaluhu aikin shi ya yanke illa min salat sai ta hanya uku sadakatun jariya sarka mai gudanar hadisi dai wanda suka gudana don ga ƴan uwa ya kasance a ce mamaci ya mutu ma'aihiya idan mutum ma'aihiyar shi ta mutu ko ma'aihin shi ya mutu duba da abubuwan da malamai suka gusar da na'an da bunda suka zo a sunna sun amma da kawo madadin sa an kawo biki wanda yake ya saba ma abinda musulunci ya zo da shi kawai ya mai abinda ma al'umma suka abinda annabi ya bari akai dama kuma haka ne sharrin bid'a idan ta zo zai ta sa an manta ma da abinda yake wannan bikin yanzu bayan Allah awamun nas in aka ce sadaka ta mamaci kawai hankalin su kanta zai tafi a zo a mai da bikin ayi ta mushi asara ayi ta kashe in aka ma wani mutuwa yanzu wahalar da zai yake tunani ba wannan mamacin nashi ba shi kuma akasi kaga shine abinda yake ce fa badal lazina zalamu qawlan qayran lazi qila lahu abinda Allah ya faɗa shi aka su suka sauya suka kawo kishiye shi Allah ya ce wanda aka ma mutuwa ku taimaka mushi ya kamata ayi fa innahu qad atahum ma yashghilu ya zo musu abin da zai shagaltar da su amma yanzu a zamanin mai aka maida shi ake azama nauyi a zo a zamana ba da tuwar rana ba da dare ka shayi ya kawo galas duka akan ma'aiyar shi ta mutu yanzu wannan amma mutan adalci akwai imani a wannan abu a ce ma'aiyar ta mutu madadin ku tana shi jaje ku kama mushi ku taimaka mushi sai ku zamana kuma ku zan mushi yauni ku zan mushi kaya yayi ta kawo muku abinci yayi ta kawo abin sha ya kawo duk abin da yana tsaifa kaman mai armi kaman mai sabga yana ta fama ya fita kumiyar jama'a kumiyar ta mi kai da aka ma mutuwa inda imani kai da aka ma mutuwa kuma abin da yake kanka ma kawai tunaninka ka fita kumiyar jama'a da suka zo suke ta tururuwa suka zamana an bar mu tunanin gawa an bar tunanin mamaci bawan Allah kuma a zo zaman wannan na zaman makokin da Allah madaukin sarki malamai suna sabani ma kan shi magana mafi inganci ya halitta in ya huhinta game da abin nan dan annabi ya zauna a rasul Jafar a masallaci yana amsar gaisuwa da shi ake hujja cewa ya halitta amma ba irin wannan namu wanda za a zo a zauna hirar duniya a ra abin ne mamacin fa ƴan uwan da makusanta an zo a cikin runwa hirar duniya su kawai suke a yanzu aka binne uwar shi kuna tare da shi kuma da rashin imani kun shiga hirar gona hirar kasuwa hirar zawaru hirar duka a gurin a gaban shi zai rumtse idan shi kawai ya rika sauraron ku amma shi abin da ke jin shi na kuna zuciya ya wuce tsaya ta rika tunanin ku ya rika muku hirar dai a bakin shi amma ba dan ta shahe shi ba madadin ku tsaya kowa ya zikirin Allah kowa ya shagarta da abin da mutuwa ta zama wa'azi sai ya zama da dama ce ta samu mu zo mu ci tuwo dama ce ta samu mu zo mu sha shayi gurin dama ce ta samu mu zo mu ta hira to kaga an sauya abin da Allah ya umarni irin wannan sarkar da ake magana idan mutun ya mutu ma'aihinka ya mutu ma'aiyyaka ta mutu kawai ka hudda sarka da niyyarka kaga wani mabukaci ka bashi wani abinci ko ka bashi kuɗi kawai da niyyar ladan Allah kai ma ma'aihinka ita ce sarkar da ake ni ba wannan ta biki ba haka nan a ce abinda ma'aiki ya mutu ka mishi sallah duka ya sa kawai duba da wancan nasu suke so su raya wanda akwai maslahansu sun kyale wancan ya mutu kuma sun san shi wancan wanda zaka ma dan ma'aihinka sarka ba wani ma ya sani wanda ka ba bai ma san ba me kake ni kawai kayi ko azumi kayi da niyyar ladan kama ma'aihinka ko sallar nafila ko karatun qur'ani duka kayi ma'aihinka ya samu ladan wannan duk an mance da shi wanne kan hankali yake kan shi wancan wanda shi aka maida sabga da akwai maslahan malamai a ciki duk abin da ya kasance zai kasance a cikin addini akwai maslahar jagororin addinin a ciki to yana da wahalar rushewa shine babban matsala da ake fuskanta yahuda wannan da suka taho annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ba akwai malaman yahuda ba me yasa yace ya arfuna kuma ya arfuna abna kyarara sun san shi da gaske shine amma me ya hana su shugabancin su kyarara wani ya faɗa cikin su yace ni abin da yake hana mu amma aikin Allah shine shugabancin wannan namu talaka wanda ciki akwai kristoci malaman kristoci kyarara suka ga mai suka ce wannan talakawan da kake gani irin na malaman mu na yanzu da kake gani abincin mu a jikin su in muka karbi da awaka yana zan mu hudu abincin mu dole jikin su muke ta tsake nan ba mun yarda ba suna ta aza musu diya irin namu na yanzu kuma a gaskata annabi ya ce uttum min hasu bada atme kun mai do da lamarin jahiliya na da abinda jahiliya suke yi malaman su yahudawa da kristoci sun mai da awamun nasu sune shagon su haka ya komo kawai sun maida wannan mutuwar da wannan sunan da wannan su abubuwa an kirkiro su masu yawa kuma kullun karawa ake da wajen sarka wannan ba a san sabka ba a ce he an mama mamacin sabka yanzu an kawo sabka an cuso ta zama wajibi daga an mutsa su koma malamai suna tattauna to ai sabka za a yi ko da suna bada zabi yanzu ba zancan zabi kawai zauwa za a ce to mun kira suwane sabka za a yi ga mama mamacin bai da zabi kawai shi ko abin da za a ce amma uwar shi amma baban shi amma kowa jin nauyi ko mun talaucin shi zai ce to aje ayi kawai sai a tahi a yi su kuma a biya su su yi ta ce wannan manufa yanzu ya zama dole ba zabi duk wanda ya mutu kawai ma'ayin an je wajen sarkar nan caza a kawai safka ake a kira malamai a tattara yana da halin biyan su bai da halin biyan su wani ya mutu tsakanin da Allah mutuwar ma'ayin wani kamai da ta kai neman kuɗi fursa ce ta neman kuɗi sallar gawar da zai wuce hoyayi wanda zai sallar gawar lamari na addini yanzu an maida shi kayan wasa an maida maslaha ta duniya ta zama na gaba sama da lahir inda imani wanda uwar shi ta mutu ka zo ka sa gaba ka mishi sallah ka ce sai ya biya ka sai ya biya ka magabata yanzu ka kaddara ka masa habbai kamar tabi'ai ka isa maka tunkare su sun ma gawa sallah ka ce ga wannan ladan ku ne ka sa a tunaninka yin sahabbai ko tabi'ai ko malamin magabata ka tunkare su da wannan hauka sun zo sun yi sallar gawa sun ma gawa ka addu'a ka ce ga wannan shine hakkin ku biyan ku ne to yanzu in baka bada ba an mai ba sai ka bada za in baka bada ba ai to kaga wannan halaka ce wanda ya kamata mu tashi daga wannan barci sai babu ina nawa ne ko miya tara da shida ina gaba mun yi shi ba saboda lokacin wancan kasu rasa lokacin tahiyya yake to nan zan mu takaita insha Allah sati na gaba sai mu tashi na gomiya tara da shida insha Allah ba sa shi ba kusa